when you call my name. See me sparkle, see me flame. Sing a song, play a game. Da 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 da